Yan bindiga sun hallaka wani babban jami'in 'yan sanda wato DPO tare da wasu jami'an tsaron kimanin 8 a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa maharan dauke da manyan bindigogi a kan babura sun auka ofishin 'yan sanda ne na garin Nasko, hedikwatar karamar hukumar ta Nasko a jihar Niger. Inda suka buɗe wuta da yayi sanadiyar mutuwar wannan DPO da sauran 'yan sandan. Wani shaidun gani da ido daga garin na Nasko da ya tsallaka rijiya da baya ya kuma nemi a saka ya sunansa, ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali.
Suka zagaye station ɗin suna ta halbe halbe da 'yan sanda da 'yan banga. Su halba su halbe su. Ana nan sai suka halbi DPO, don gaskiya sun kashe DPO. Sun kashe shi, bancin sun kashe shi kuma sai suka kone shi ta hannu. Sun kone shi kuma suka kone mota da mashin guda.
To, rundunar 'yan sanda ta jihar Niger dai ta tabbatar da kai wannan mummunan hari. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger, Monday Bala Curious, ya ce mutane 8 ne aka kashe, a ciki har da 'yan sanda guda 3 tare da wannan DPO mai suna Umar Muhammad Dakin Gari, sauran kuma jami'an tsaro ne na 'yan banga.
Sai suka shiga station kawai suka engage da DPO team na other vigilantes around.
Yanzu kamar mutane da wani suka kashe a wurin?
Mutane 8.
Okay, 8, okay.
Police guda 3 da others da village vigilantes.
So, amma yanzu kamar wani hali wurin yake yanzu?
Eh, to, yanzu earlier on we have to always send reinforcement of other security against the police tactical team namu muka aika zuwa wajen.
Tuni dai ita ma gwamnatin jihar Niger tai Allah wadai da wannan aika aika. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce duk da yake ya zuwa lokacin hada wannan rahoto ba su da cikakken bayanin abinda ya faru a garin na Nasko, amma gwamnati na gudanar da bincike a kan lamarin.
Domin idan irin wayannan 'yan ta'addan sun shiga ƙauye ko gari kamar irin Nabinga, mutane suna watsewa, saboda haka ba za ka san waye ne ya gudu ba koko waye ne ya samu rauni ko na ba. So idan nan zuwa gobe na tabbata duk wanda ya bi wani wuri ma ya je wani wuri ya dawo.
Masu nazari a kan sha'anin tsaro dai na hasashen cewa wannan tamkar wata ramuwar gayya ce 'yan bindigar suka kai, bisa la'akari da yadda jami'an tsaron suka fatattaki 'yan ta'addan tare da kashe ɗaruruwansu a cikin 'yan makonni 2 da suka gabata a jihar Niger. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.